فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يو لتنين غومشا بكوي غوتن رمضان إذ رمضان الله صلى الله عليه وسلم شكرا دور اليهود تلاتين دا تقوس. إن شاء الله تعالى زامو تيغب دا كراتو أولنا مسلاتي أتكي وانا وتامي البركة وتا رمضان منا كراتو تكين لتاكين الله القرآن ميجرما كما منا كراتو نتكين سورة التوبة من سيا أكراتون ديغا باتا آية 27 أتكين سورة التوبة زامو تيغب دا آية 28 إن شاء الله تعالى كافينا أن تولو تنبيوي mai tambaya ta farko bayan yayi sallama yace yana tana da zantar sallar juma'a a kowane mako. Sai wata rana wani bawan Allah ya samu iyayenta yace musu wai bai tabbata tana budurwa ta rinka zuwa masallaci ba saboda wani zai iya sha'awanta kamar da ta rubuta. Shine take neman ƙarin bayani akan tabbataccen tabbataccen hanin yin hakan. Saboda faɗin hakan yayi tasiri a gun iyayenta sun hana ta zuwa. Ko mace budurwa ya halatta za ta iya zuwa masallaci bisa fita irin na shari'a da kuma guri musamman in an kebe gurin mata inda suke sallah ko kuma suna ta bayan masallaci inda suke sallah ya halatta mata za su je. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tamna'u ima Allah masajid Allah, kar ku hana mata bayin Allah in za su je masallaci sun nemi su je kar a hana su. Hadithin Ummu Atiyya radiyallahu ta'ala anha ya ce ta ce muna suna fita musallan idi ranan sallan idi har da mata waɗanda suke huyyab, wato mata ko ya zama masu al'ada kamar da sashin malamai suka ce ko kuma wanda girmansu ya kai su fara al'ada, mana ƴan mata suna fita tare da su musallan id. In aka lura da ƙarshen hadisin ta ce waɗanda suke al'ada sai su zama sun janye kansu daga masallaci, da wannan malamai suka fassara cewa masu suna cikin yin al'ada din kai tsaye. Don haka wannan hadisai sun yi ta tabbatar da zuwan mata sana'a zuwan a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam mata suna zuwa masallaci. Don haka babu laifi cikin wannan, sai dai in akwai fitina da ake gani ko mace ba ta da nitsuwa ko kuma da gaske ne in ta fita zuwa masallaci akwai wani abu daban wanda ita take yi ta hanyar wasa da kanta ko kuma wani abu, to wannan shi kuma wani abu ne daban. Za a iya hana ta fita don wannan, amma don kawai ta je masallaci ta yi sallah, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kar a hana mata, kuma ya halatta za ta iya zuwa wallahu ta'ala alam. Sai matsalan da aka kawo cewa mutum in an masa sata, ko misali dalibai, a ce mutum an masa sata musamman ya fi yawa a bangaren mata, ko mutum ya rasa wani abunsa ko wani abu makamancin haka, sai a je wai a yi duba boka ya gane wace ce ta ɗauka yan ko kuma waye yayi laifin ko wane ne ya abuna, wannan an fada hatsari. Wanda yayi sata ya kusa gaza wanda yaje gurin duba laifi, wanda yaje gurin duba shi abu ne wanda yake da alaka da aqida, harka ce ta shirka. Bai halatta mutum ya ce ayi masa duba a gano sa'a, ayi masa duba a gano waye taba masa kaza, ayi masa duba a gano kaza. Duka wannan man ata kahinan aw arrafan saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima jaa bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aw kama qala sallallahu alaihi wasallam, wanda yazo gurin boka ko mai kirda don fada yace kaza zai za a yi kaza ya kuma gaskata abinda wannan din ya fada, to fa ya kafircewa sakon da Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko shi da shi. Haka yau shi za a rinka tuka da warwara, wannan bai dace ba. Wallahu ta'ala alam. Haka a mai da hankali, musamman bangaren mata akwai rauni bangaren aqida, da ma maza din da yawa akwai rauni bangaren aqida a zamanin yanzu, ta yanda mutane suke ta'allaka da wani abu koma bayan Allah. Allah kiyaye. Wannan ko bayan yayi sallama ce tambayarsa ita ce ba da karatun zamani, sai sa a cikin bracket karatun boko za a saka shi cikin sadaqatul jariya. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi abubuwa da ake lissafa su a matsayin sadaqatul jariya, sadaka mai gudana. A cikin abin da ya ambata yace au ilmun yuntafa'u bi, ko ilimi da mutum ya bari ake amfani da shi. Bai ce ilimin kaza ko ilimin kaza ko ilimin kaza, duk abin da ya zama ilimi. Yanzu misali, wani ya karanto engineering, yazo yana karantar da mutane yadda za su gina, ko civil engineer ne yadda za su yi gine-gine, ko wani abu, ko electrical engineer ne wanda yadda za su yi wani abu gyare-gyare. Yace in masallaci ne ga yadda za a gina shi ga kaza, ya koyar da dalibai irin wayannan abubuwa din, ya koya musu yadda za su yi planning gurare, ko wani architect ne yaya za a yi a tsara guri, a yi menene, ya koya wa mutane yadda za su yi amfani da wannan. Ko suna da fili, musulmai suna da fili, suna so su yi makaranta da masallaci, sai ya tsara musu, ya kuma karantar da su wannan tsarin. Bayan ya rasu ya bar ilimi, matukar suna amfani da shi, yana samun lada. Saboda haka wani kowane bangaren ilimi, in mutum ya karantar da shi da sunan Allah, shi ilimi, tsuran ilimi, wato abu ne mai matukar mahimmanci. Amma wanda yake dauke da ilimin da kuma hanyar da ya bi wajen isar da ilimin, nan ne yake bata ilimin, nan ne yake bata hanyar isar da ilimin, nan ne yake so a duba wa yake dauke da ilimin, sannan wace hanya ya bi wajen isar da shi. In mutum ya kaucewa hanyar Allah, ko ya kaucewa tsarin Allah wajen isar da ilimi, to shikenan an fada sabo garin. Hanyar da aka bata din wajen isar da ilimin, sai kaga ilimin ma an dauka, wasu mutane su dauka wannan ilimin ma sabo ne ko bati ne, alhali mai dauke da ilimin ne ya bata hanyar isar da shi. Amma ilimi yana nan garaudin sa. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha. Allah subhanahu wata'ala ya ce ya sanar da Annabi Adam al-asma'a kullaha, malamai suka ce asma'a kulli shay, wanda hakan ya shafi duk wani nau'i na ilimi. Duk wani nau'i na ilimi. Shi yasa zaka ga wasu malamai suna magana me yasa ake cewa western education, ba wani western education ai. A Islamic education ne. Sai dai kawai an yi westernizing dinsa by the westerners. Yau sun yi westernizing dinsa. Kai ma idan ka zo karɓansa, sai ka karɓe shi a westernizing shi, ka kuma zo kana isar da shi, so you are westernized. Shikenan kai ma ka zama ka ba da gudunmawa. Shikenan. Amma it's an Islamic education. Yawa, saboda haka duk wani abu na ilimi, to ya kamata a gane cewa ilimi ne. Wallahu ta'ala alam. Don haka in mutum ya isar da ilimi ta hanyar da ta dace, bayan ya bar duniya ilimin nan ana amfani da shi, insha Allah yana cikin samun sadaqatul jariya. Allah ya samu dace. Wannan ko bayan yayi sallama yace, bayan yayi sallama daga Yesu yace, tambayar sa ita ce menene yake kawo furfura, domin ya fara fito masa yace yanzu yana da shekara 30, amma a gemun sa da kayin sa, kuma ma yace ya ga yawancin matasa suna da shi. To mana akwai wata falala ne. A cikin burbura kana dan shekara 30 ba ka taba ba. To sai furfura ta fito maka, kuma ma ka ce ai kaga yawancin matasa ma tana ta fito musu. Shikenan sai ai ta yi kawai. Amma dai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata gare shi, duk wanda gashinsa ya yi fari fi sabilillahi wajen gwagwarmaya, yawanci furfura abin da yake kawo shi wani sai akwai gado. Idan familin ku akwai furfura, to za ka iya gada sai ku abin nan, ko iyaye, ko bangaren maza, ko bangaren mata. Sannan shekaru in sun kai da yawa, mutum ya zama abunan shekaru da yawa tattare da shi, yana yin furfura. Za ka iya ganin wani mai shekaru da yawa bai furfura ba, wani ƙasa da shi nesa, shi kuma ya yi furfura. To akwai irin wannan gado.
sannan akwai dawainiya kaga annabi sallallahu alaihi wasallam dawainiya da zulumi yana kawo furfura kana yawan zulumi da dawainiya annabi sallallahu alaihi wasallam an taba ganin kawai an wayi gari sai aka ga duk abun nan din sa musamman an faka wato wannan gashin da Bahaushe yake cewa hana ƙarya sun yi fari sai Abubakar Siddiq radiyallahu ta'ala yake zaune sai ya ce ya rasulullahi shifta ya manzo Allah duk kai fari kai furfura sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shayyabatni hudun wa akhawatuha ko wal waqi'a wal mursalat sune akhawatu hud maganar tashin alkiyama kullun yake zulumi sai gashin sa yana fari to yawan zulumi da aiki da kwakwalwa da yawan zulumi da dawainiyan wannan yana kawo furfura shi ma shi yasa idan abu ne ina tuna wani lokaci a shekarun abu na 2013 na taba ina wani aiki da daddare da safe na zo yin alwala kawai da naga kaina a madubi da daddare ba wannan farin gashin amma da safe yana nan to saboda haka in ka sa wa kanka wani zulumi haka wataƙila yana iya kawo wannan furfura to amma hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda duk gashi yayi fari a jikinsa fi sabilillahi to ranar tashin alkiyama zai zama nurun haske ne don haka in Allah ya sa kana dan shekara 30 yayi fari saboda gogwarmayan fi sabilillahi falillahi alhamdulillahi minna kawai ranar tashin alkiyama zaka ga haske ne kawai yake tashi kuma a duniyar ma in Allah da zaka ga haske ne ka tsaya kawai kai ta taje shi insha Allah ta'ala karkara zana kuma karka karaya wani ya ga furfura sai ya karaya ina karka karaya wani kuma sai ya ce zai aske wai zai aske wai shi yaro ne to ko ka aske in dai kai furfura ne ai furfura ce kuma sai su yi ta fitowa kana askiya suna fitowa to ya za ka yi kuma za ka bashi kawai ka ta tajewa sai ka ganka wani fresh ta ji ba da yanzu kuma za ka kara da mutane da yawa kana nan yawa don na sun tsoron matashi kenan dan shekara 30 to in Allah da akwai nasara a ciki Allah samu dace tambayarsa ta biyu ya ce menene hukuncin fitowar mazi alhali mutum yana azumi inda kawai fitowa yi da kansa babu komai a azumi din in fito da shi mutum ya yi ta hanyar kalle-kalle bayan har ya kai matsayin fara furfura kuma yana ta kalle-kalle har ya fito da mazi kuma irin wannan dawainiyoyin ne shi kan suka fito masa da furfura wallahi ta'ala alam kowa da irin dawainiyar da take fito masa da furfura cewa kada zo ka nuna mana mu bayyana ka to in fito da shi mutum ya yi ta hanyar sha'awa da sauran wasu abubuwa to zai biya azumi yawa azuminsa ya ɓaci zai biya kuma zai kame baki ba cin abinci zai yi ba wallahu ta'ala alam wannan bayan ya yi sallama ya ce jan kunne da gargaɗi yake so a yi wa ma'aikatan ministry musamman ya ce ministry of health ya ce karɓar bribe ya zama ruwan dare kuma da yawa in baka bayar ba abun da ya shafi upgrading kenan promotion ko kudin arrears to fa ba labarinka kamar yadda ya rubuta yace tambaya shin wanda ya bayar menene matsayinsa na farko kai da kanka kace na da radio kai da kanka kace a ja kunne a yi gargadi wannan yake nuna kai ma ka san ba kyau yau kuma cin hanci da rashawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsinewa masu yi wanda ya bayar da wanda ya karba kuma kowane irin nau'in cin hanci da rashawa ne shine kawai ansa kuma kamar yadda ka faɗa duk wani bangare yawanci bangarorin ma'aikatu a ƙasar nan gaskiya ba ma kawai ministry of health da ka ambata ba gaskiya yawancin ma'aikatu da ma yawancin a harkoki ko ba ma'aikatar gwamnati ba cin hanci da rashawa ya ratsa ta wani bangare ko kai tsaye ko a sunkuye to saboda haka gaskiya wannan wajibi ne mu mai da hankali da wannan abubuwa akwai lalacewar lamari fa da lalacewar duniya da lahira cikin cin hanci da rashawa Allah ya samu dace
wata abin da ba yashiga na insha Allah ta'ala zamu ci gaba da karatu a aya ta 28 cikin suratul tauba muna fata Allah subhanahu wataala ya samu dace na
a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya
Allah subhanahu wata'ala ce ya ayyuhal ladhina amanu ya ku wadanda suka yi imani innamal mushrikuna najasu sani cewa mushrikai najasa ne fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hadha kar su sake kusantan masallaci mai alfarma daga bayan wannan shekara ma'ana shekara ta 9 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1400 kenan da 30 yanzu da 20 kai da 9 shekara 1429 yanzu kenan cewa an haramta mushrikai su doshi Masjidil Haram ko su shiga a masallaci mai alhurma wannan kamar yadda aka yi bayani jiya an fassara ayin dama sai ran arin bayani shine haram Masjidil Haram anan iya cikin masallacin ne ko kuma a haramin Makka gaba daya malamai suka ce haramin Makka gaba daya ma'ana akwai iyaka cikin ƙwariyan garin Makka ko mutum ta ko ta wani bangare in yazo zai shiga garin Makka ko a yanzu haka zai ga an rubuta nan haram ya fara zai ga an rubuta ko da Larabci ko da Turanci nan haram ya fara ma'ana yanzu mutum yana shiga cikin inda ya shigo wato hududin harami to wannan fala yaqrabul masjidal harama ba'da ami madha malamai suka ce iya shiga wannan ƙwariyan cikin garin Makka inda aka ce nan ne harami to wannan ya haramta gare su sai dai wajen harami din haka nan Madina Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inni haramtul Madina ni na sanya Madina ta zama harami kamar yadda Annabi Ibrahim ya sanya Makka ta zama harami ma baina labataiha tsakanin duwatsu biyu bakake wa'inda ta gefen gabar da gefen yamma da gefen kudu da gefen arewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi hududin harami na Madina nan ma bai halatta ba mushrikai su shigo cikin wannan gurin balle su iso masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam in sun zo kafin su shigo harami hanya ta nuna dama za ga kibiya ta nuna wanda ba musulmai ba ga hanyar da za su bi ba za su shiga cikin harami ba haka ba in mutum ya zo shiga Makka ta ko ta wani bangare kibiya ta nuna wanda ba musulmai ba ga inda za su bi saboda Allah ya haramta su shiga cikin hududin harami wato haramin Makka ko Madina wannan ba wai ya takaita kawai ga iya masallacin Makka ko masallacin Madina ba a iya ƙwariyan garin harami din Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta to sai kuma fadin Allah subhanahu wa ta'ala da yace innamal mushrikuna najasun to malamai sun yi sabani wajen najasiyatul abuna ainul kafir wato mushriki shin kenan ya zama najasa shi karan kansa yanzu misali idan mutum yayi alwala
zai tafi masallaci sai suka gaisa da wanda yake ba musulmi ba, suka gaisa hannu da hannu, shikenan sai ya saki alwala. Shine sashin malamai sun tafi akan wannan abuna kamar misali zahiriya, amma dai jumhurin malamai da sauran nasosi suna nuna a'a, ainin mutum bai zama najasa ba, zatin mutum ma'ana jikinsa, don yanzu mutum ya gaisa da wanda ba musulmi ba, ko kuma jikin mutum ya taba jikin wanda ba musulmi ba, ko da mutum yana da alwala, alwalansa ba ta warware ba, sannan mutum don jikinsa ya taba jikin wanda ba musulmi ba, ba bukatan sai ya wanke. Cewa da Allah innamal mushrikuna najasun, wato ma'ana abunda suka yi itikadi na addini suna kan najasa, ma'ana diniyan suna kan najasa don ba su yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala ba, shine abunda malamai suka bayyana. Don haka mushrikai a matsayin zatinsu, jikinsu bai zamanto najasa ta yanda in ya taba guri a ce gurin ya zama najasa ba, ko kuma in mutum ya taba a ce ya zama najasa ba. Don haka kasancewansu ala dinin, wato itikadan wa diniyan sun zama suna kan najasa, to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta su shiga masjidil haram, ko su shiga yankin hududin harami, ko Makka ko Madina. Allah subhanahu wa ta'ala ya hana. Don haka Allah ya ce fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hadha. Wannan bayani kuma da abuna sauran mutanen Makka suka yi, cewa suna ganin yanzu tunda an ce kar mushrikai su sake zuwa za a samu karyewan tattalin arziki, sai Allah ya musu martani yace a wa in khiftum ailatan, in kuna tsoron talauci da karyewan tattalin arziki, fa sawfa yuhnikumullahu min fadlihi in sha'a, wanda sannu Allah zai wadata ku daga falalansa in sha'a, in ya ga dama. Amma wadata da talauci duka wannan yana hannun Allah, kuma da al'amarin hannun Allah. Inna Allah, lalle Allah alimun, masani ne da dukkan abun da ya dace. Hakimun, Allah subhanahu wataala mai hikima ne, gwani cikin dukkan abun da ya tsara. Don haka Allah subhanahu wataala gwani ne, mai hikima ne cikin abun da ya tsara. Sannan Allah subhanahu wataala alimun, masani ne cikin dukkan abun da ya zartar na shari'a. Babu wata cikin tsarin Allah, ko babu abun da ya buye daga ilimin Allah subhanahu wataala. Sai Allah subhanahu wataala ce qatilul ladina la yu'minuna billahi, ku yaki waɗanda ba su yi imani da Allah ba, wala bil yawmil akhir, ko ba su yi imani da ranar ƙarshe ba, wala yuharrimuna ma harrama Allahu wa rasuluhu, ko ba sa haramta abun da Allah da manzonsa suka haramta, wala yadinuna dinal haqq, ba sa yin addini na gaskiya shine tabbatar da tauhidi da kadaita Allah. Waɗannan ku yake su, min allazina utul kitaba, daga ahlul kitab yahudu da nasara, ku yake su hatta yu'tul jizyata, har sai in sun ba da jizya a madadin shiga musulunci. Sai suka fasa suka ce a su jizya za su bayar, don mai don a ba su, wato a tanada musu security, a tanada musu kayan more rayuwa, don haka sai su biya jizya a madadin sa, tunda su ba musulmai bane. Za su ba da jizya an yadin bisa tilas, wahum sagiruna, suna kaskantattu, suna cikin kaskanci, za su ba da jizya, inji Allah subhanahu wataala. Wannan ma malamai sun yi sabani, kowane mushriki ne za a karbi jizya a gurinsa in yace ba zai musulunta ba, a karbi jizya a bar shi ya zauna cikin nitsuwa, ko ko kawai sai ahlul kitab, domin kaman anan Allah yana magana yace minal ladina utul kitaba hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum sagirun. Daga sai malamai suka ce jizya kawai ta takaita ne da waɗanda suke ahlul kitab, amma sauran mushrikai ba sa bada jizya. Amma Imam Malik rahimahullahu ta'ala da sashin malamai suka ce a ana karban jizya a gurin kowane mutum wanda bai musulunta ba, a madadin abinda za a tanada masa na kayan more rayuwa, da yi masa titi, da yi masa abu da kawo masa ruwa, da bashi security, wannan ya sanya, don ba za a yake shi ba, kuma ba za a bar wasu su zo su yake shi yana karkashin daular musulunci ba. To me yake bada wa musulunci, tunda shi ba zai je ya taimaki musulunci wajen yaki ba, to sai ba da jizya don a madadin wannan abubuwa da ake tanada masa karkashin daular musulunci. Wannan shine abin da yake. Kuma jizya ma in an zo karbanta, dattijai ba a karba a gurinsu, mata ba a karba, yara kanana ba a karba, wanda kwata-kwata ba shi da kudi, ko yana cikin halin rashin lafiya zai sai magani, to shi ba ma a karbi jizya a gurinsa ba. In an karbi jizyan, Umar radiyallahu ta'ala anhu yace shi kam a bashi ya sai magani, farinta bai musulunta ba saboda a gane alfarman musulunci da kuma abinda musulunci yake yi don haka ba abuna masu jifan musulunci da wasu maganganu suna cewa ya ce jizya ya tilasta mutane sun shiga addini ko wani abu wannan duka ba su fahimci menene musulunci yake faɗi ba kuma su fahimci karantarwan tsarin musulunci bisa shugabanci wanda aka zartar a tsarin musulunci musamman tun daga zamanin khilafa rashida daga zamanin su Umar radiyallahu ta'ala anhu har yazo har ila yaumina hadha duk daular da take gudanar da tsarin musulunci bisa koyarwan alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kawai mujarradin ikrari da fada ba to za a ga cewa tana yin abun da ya dace kuma bisa wannan tsari take tafiya don haka ta yutul jizya ta ayyadi wa hum sagirun abunan kowa za a iya karban jizya a gurin sa kamar yadda ayan baya da Allah subhanahu wataala yace abunan innamal mushrikuuna najasun to jumhurin malamai suka ce ainin mutum wato mutum koda ba musulmi bane jikinsa bai zama najasa ba to haka ma nan kafirai koda ba ahlul kitab bane za su iya bada jizya kuma za a karba wallahu ta'ala alam na'am
وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون
Allah subhanahu wa ta'ala ce wa qalatil yahudu uzairu ibnullah yahudawa sun ce uzairu dan Allah ne wa qalatil nasara almasih ibnullah su kuma nasarawa suka ce annabi isa almasih dan Allah ne Allah ce zalika qauluhum bi afwahihim wannan fadin su ne da bakunan su yudahiuna qaula alladhina kafaru min qabl ko yudahuna ga wata kira duka ma'ana suna mushabaha da maganganun waɗanda suka kafirta tun kafin su wala sun yi kama maganan su yayi kama da waɗanda suka kafirta kafin su Allah ce qatalahumullahu Allah ya tsine musu akan wannan abu da suke fadi annayu ufakuna annayu surafuna ta yaya suke tasarrufi suna cewa wai Isa dan Allah ko kuma Uzairu dan Allah yahudu sun ce Uzairu dan Allah nasara sun ce almasihu Isa dan Maryam alaihi salam dan Allah to amma malamai suka ce meye dalilin da yasa yahudu suka ce Uzairu dan Allah ne ko meye dalilin da yasa nasara suka ce Isa dan Allah annabi Isa alaihi salam an san alqur'ani yayi bayanin yadda aka haife shi yadda aka halicce shi lokaci daya kasa da awa daya Allah ya sanya mala'ika jibrilu yayi busa cikin Maryam mahaifiyar annabi Isa ta wayi gari ta samu juna ba tare da cikinta ya daga ba don kawai cikin karamin lokaci ne kawai sai gashi tana jin ciki ba kuma ta ji ciki bari ta dau laulayi ko kuma ta san cewa tana da ciki ba sai kuma ga naƙuda ya biyo baya bayan ga naƙuda ya biyo baya sai kawai aihuwa ya tashi alhali da kawai ita mai hidiman gyaran masallaci ne da ibada da sauran ayyukan alheri taki bayan naƙuda ya zo tana aihuwa kuma sai ga jinjiri yana magana yana cewa inni abdullahi ataniyal kitaba waja'alani nabiyya to wannan sai suka ga kawai dukkan dalilai ya tabbata a ganin su cewa kawai Isa bai su ambace cewa shi dan Allah ne wannan ba daidai bane domin inna masala Isa indallahi kamasali adam halittan annabi Isa a gurin Allah kamar halittan annabi Adam ne alaihi salam ai kalakahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun annabi adam kama da ba uwa kawai kasa aka yi na shikenan kuma aka ce kasance mutum yadda Allah yake so ya kasance kuma sai ya kasance to annabi Isa alayhi salam shi kuma akwai uwa amma ba uba wancan ba uwa wannan kuma akwai uwa amma ba uba to shine wani abun wahala a gurin Allah subhanahu wataala ba abun wahala bane Allah subhanahu wataala kawai in yaga daman abu innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun in Allah yaga daman abu kawai duk lokacin da yaga dama cewa abun yake kasance yadda Allah yake so abun ya kasance kawai sai abun ya kasance don haka kalimatuhu ne alqaha ila maryam kalmar Allah ce Allah ya jefa ta zuwa ga Maryam ta hanyar aika malaika Jibrilu yayi busa a cikin ta shikenan ta samu ciki ta samu naƙuda shikenan ta samu aihuwa take to wannan sune dalilan su na cewa Annabi Isa dan Allah ne Allah amma Annabi Isa ba dan Allah bane Annabi Isa bawan Allah ne annabin Allah ne mal masihu ibn maryama illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqa kana ya'kulani ta'am Annabi Isa Allah subhanahu wa ta'ala yace Annabi Isa alayhi salam ba fa komai bane ba face manzo a gurin Allah subhanahu wa ta'ala kuma kafin shi an yi manzanni da yawa sannan mahaifiyar Annabi Isa fa matsayinta ita siddiqa ce bata kai ma matsayin annabi ba balle a ce ita Allah ce a ce Annabi Isa Allah Maryam Allah 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 a wani ya zama shirka laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha doka malmasihu ibn maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqa matsayinta kenan ita siddiqa shi ko manzo Allah subhanahu wataala ya hana a ce Annabi Isa dan Allah ne doka Annabi Isa bai taba cewa shi babawan Allah bane lan yastankifa almasihu an yakuna abdan lillah bai taba kyama ba shi Annabi Isa bai taba kyaman a ce shi bawan Allah bane bai taba jin wai yana kasa akan haka ba a kullum Annabi Isa ya yadda shi bawan Allah ne shi yasa ba turan da aka haife shi yace inni abdullahi ataniyal kitaba waj'alani nabiyya Allah subhanahu wataala yace laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa almasihu ibn maryam qul faman yamliku min allahi shay'an in arada an yuhlika almasiha ibn maryam wa ummuhu wa man fil ardi jami'a Allah ta laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa almasihu ibn maryam wannan suka ce annabi isa almasihu isa dan maryam shi din ma abuna shi Allah ne sun kafirta Allah ta tambaye su mana waye isa ya kwato haƙi in Allah yayi nufin qul faman yamliku min allahi shay'an waye isa mallaki wani abu a gurin Allah in arada an yuhlika almasiha ibn maryam in Allah yayi nufin halakar da masihu dan maryam waye isa ya hana wa ummuhu in Allah subhanahu wataala yayi nufin halakar da mahaifiyarsa maryam waye isa ya hana wa ummuhu da mahaifiyarsa waye isa ya hana kai ba ma su ba wa man fil ardi jami'an in Allah ya rufin halakar da duk wanda yake doron kasa ma akwai wanda yake hana ba wanda yake hana to bai dace ba kawai don Allah ya halicce shi a wannan tsari daga uwa kawai ba uba a ce kuma ya zama dan Allah a Annabi Isa bawan Allah ne manzon Allah ne annabin Allah ne to shi ko ba abu na Uzairu menene dalilin da yasa Yahudawa suke ce masa dan Allah shi ai ba haifansa aka yi daga uwa ba uba ba malamai suka ce Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala ya ambata abin da yasa suke cewa Uzairu dan Allah shine lokacin da malamai na Bani Isra'ila suka yi tarasuwa mahaddata at-Taura a cikin Yahudawa sai mutuwa suke ta yi suka yi tarasuwa wasu kuma ana kashe su sai zama gaba ɗaya malamai sun kare at-Taura sai wanda aka je aka boye ta a cikin dutse ita ce kawai take na rubutaccen at-Taura babu wanda ya iya wanda suka haddace a kwakwalwarsu kuma sun kare to sai Uzairu ya rinka kuka yana bakin ciki yana kuka kamar da Al-Hafiz Ibn Kathir ya ambata karkashin wannan aya yana bakin ciki yana kuka a dalilin bakin cikin malamai mahaddata at-Taura sun kare yana wannan bakin ciki yana kuka sai yana tafiya sai ya ga wata mata ita kuma mai ba ta abinci ne ya rasu sai tana kuka tana bakin ciki sai ce ke kuma fa kukan me kike yi sai tace mai azurta ta da abinci ne ya rasu sai ce baki san Allah ke azurta ki ba tace na san Allah ne ke azurta ni amma kai ko kukan da kake yi ba sai ce shi yana kuka ne akan mutuwar malamai mahaddata at-Taura sai tace ba ka san Allah ke bada ilimi ga wanda ya ga dama ba sai gano cewa a wannan wa'azi aka yi masa to dai gano cewa wa'azi aka yi masa sai aka yi masa ilhama ba wahayi ba cewa ya je guri kaza yayi wanka da wani ruwa don neman gafara daga kuskuren da ya fada, da sabon da ya fada, na bakin ciki da kuka akan waɗannan abubuwa. To shine da yaje sai samu wani dottijo a gurin, sai masa magana, sai ce masa ya bude bakinsa. Da ya bude bakinsa sai ya jefa masa wasu abubuwa kaman ƙwayan gaushi a cikin bakinsa. Bayan ya yi wanka da wannan ruwa ya nemi gafara, to shikenan sai zama Uzairu, sai zama kawai take a lokacin ya san attaura, har ya iya haddace attaura. Da ya dawo cikin mutanensa sai zo yana cewa su zo su saurari attaura. Mutane suka zo suna saurare, sai suka ce mun san Uzairu bai taba yin ƙarya ba, ba makaryaci bane, mutumin kirki ne. Tunda yace a zo a saurari attaura, bari mu ji me zai ce. An san dai bai haddace attaura ba, amma dai an san shi ba san shi da ƙarya ba, kuma yana daga cikin mutanen ƙwarai. To shike suka zo suke saurare. Sai aka je aka hau duwatsu, aka dauko attauran da aka boye, aka zo aka rike ta. Uzairu yana karanta attaura, yana rubutawa da hannunsa, da yatsa ma yake rubutawa. Dangwali tawada ya rubuta da yatsa, sai da ya rubuta attaura daga farkon ta zuwa ƙarshe. Aka karanta da attauran da aka boye wanda mahaddatansa suka rubuta, aka auna su, aka ga babu bambanci ko harafi ɗaya bai canja ba. Sai aka samu sauran guntayen abunan, sauran ragowan malamai wanda suka saura, aka ce ga fa abun da ya faru. Suka ce wannan Uzairu ne ya faɗi wannan attaura ya rubuta ta? Aka ce eh. Suka ce ai da ma in kun lura da Uzairu, tun asalinsa mutumin kirki ne, kuma yanzu ya je wani guri kawai ya dawo da haddan attaura. In ba dan Allah ba, wa zai wannan Uzairu dan Allah ne? Shikenan. Kawai sai Yahudawa suka ce Uzairu ibnullah. Wannan shine dalilin da yasa Yahudawa suke cewa Uzairu dan Allah. Dalilin da Nasarawa suke cewa Almasihu dan Allah, wannan shi dalili ne a fili, ko Alkur'ani ya bayyana an haife shi ba tare da uba ba, sannan yayi magana yana dan jinjiri cikin karamin lokaci, aka yi cikin sa, aka yi nakulan sa, aka haife shi yana dan jinjiri yayi magana. Wannan dukkan mai raunin imani zai iya yadda da abun da Nasarawa suka yadda da shi, amma na Uzairu shi kuma ga abun da ya faru. Don haka su kuma Yahudawa suka ce Uzairu dan Allah ne. Don haka da Nasarawa suka zo bayan Yahudawa, sai su kuma suka ce Almasihu dan Allah. Shine Allah subhanahu wataala yake cewa wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah, Yahudawa sun ce Uzairu dan Allah ne. Wa qalatil nasara Almasihu ibnullah, Nasarawa suka ce Almasihu shi ma dan Allah ne. Allah ce zalika qauluhum bi afwahihim, wannan fadin su ne da maganganun su da bakunan su, fadin su ne da bakunan su. Yudahi'una qawla alladhina kafaru min qabl, suna yin kamanni da maganganun mutanen da suka kafirta tun kafin su. Allah ce qatalahumullahu, Allah ya tsine musu akan waɗannan abubuwa da suke faɗa da bakunan su. Anna yufakun, yaya suke tasarrufi, yaya suke juya, suke barin tafarkin Allah? Ga gaskiya nan suna koma ga rashin gaskiya. Don haka wannan shine abun da ya faru ga Uzairu, da abun da yasa suke ce masa dan Allah su Yahudu, ga kuma abun da yasa Nasara suke ce wa Isa dan Allah, kamar yadda da yawa an karanta an sani. Wallahu ta'ala alam. Na'am.
Ittaqu ahbarahum wa rubbanahum arbaban min dunillahi wal masiha ibn maryam wa ma
Allah subhanahu wata'ala ya ce ittakhadhu ahbarahum, sun riki malamai, suka ce ahbar sune malaman Yahudawa, ruhban sune malaman Nasarawa masu ibada. A wani fassara zaka ji ana cewa ahbar sune masu ilimi, ruhban kuma sune masu ibada. Wato ahbar sune malamai masu ilimi, ruhbaniyawa sune masu ibada. Amma a wannan gurin malamai suka ce ahbar sune malamai a ɓangaren Yahudawa, ruhban kuma malamai a ɓangaren Nasarawa. Saboda yawanci malamai a ɓangaren Nasarawa akan samu da yawa suna haɗa ilimi da ibada, da ilimi da aiki. Allah subhanahu wataala ya faɗi zalika bi anna minhum qissisina wa ruhbanan. To cewa zalika bi anna minhum qissisina, sai Allah ya ambaci malamai a ɓangaren Nasara wato istisai sune malamai masu tsantsar ilimi, wa ruhbanan su kuma masu ibada a bangaren nasara. To amma ana iya samu sau da yawa a bangaren nasarawa malamai kuma sannan sun hada da yawan ibada. To shi yasa anan kawai sai Allah ya ambace su a ittakhadhu ahbarahum yahudawa. Ai in ka lura da ayan sama da wannan ayan gaba da farkon kafin wannan, Allah ya ce wa qalatil yahudu Uzairun ibn Allah, to ittakhadhu ahbarahum gabar farko na waccar ayan shine kuma gabar farko na wannan aya yake bada ansa. Ko a rubutu mutum yake rubutu ma ayyawanci haka ne, gabar farko na nan shine maganansa gabar farko na can, gaban na biyu na nan shine maganansa gaba na biyu na can. Shine wa qalatil yahudu Uzairun ibn Allah ittakhadhu ahbarahum, su yahudu kenan. Wa qalatil nasara al-masih ibn Allah wa ruhbanahum, su nasara kenan, su liki ruhbaniyawansu sune malamai a bangaren nasara, su rike su arbaban ababin bauta kuma bayan Allah, min dunillahi wato kuma bayan Allah, su rike su tamkar su suka halice su. Arbab sune waɗanda suke da sifan wato rububiyya, wanda suke da sifan rububiyya kuma sune waɗanda suke ake jingina aiki na Allah zuwa gare su, ana jingina aikin Allah zuwa gare su. To waɗannan sune abune arbab, wato aya daga rabbu ne. To ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban, wato sun riki wato malaman su a bangaren yahudawa da kuma malamai bangaren nasarawa arbaban, wato ababen bauta, min dunillah kuma bayan Allah. Wal masih ibn maryam, kuma sun riki annabi Isa dan maryam ma bayan ruhbaniyawan, su bangaren nasara kenan, sun riki almasihu Isa dan maryam a matsayin shi ma abun bauta, don wasu kawai kai tsaye Isa suke bautawa, inda za su shiga cikin hatsari suka sun ce Jesus. Kaga a maimakon su ce Allah ko ya Allah sai su kira annabi Isa. Kaga wannan annabi Isa bawan Allah ne, ya kulu ta'am mahaifiyarsa, shi da mahaifiyarsa kana ya kula ne ta'am Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi. Allah ko baya cin abinci, wanda yake da naƙasu har yake buƙatuwa zuwa ga abinci bai cancanta a bauta masa ba. Allah subhanahu wa ta'ala baya buƙatuwa zuwa ga abinci, baya ci baya sha, subhanahu wa ta'ala shi ne wanda ya zama abun bauta, shi ne wanda in ana cikin hatsari ya kamata a kira shi, in ana cikin sauƙi ya kamata a tuna da shi, shi ne Allah subhanahu wa ta'ala. Don haka ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam, sun riki annabi Isa dan maryam shi ma almasihu a matsayin abun bauta kuma bayan Allah. Allah ce wa ma umiru alhali ba a umarce su ba illa liya'budu ilahan wahidan, sai dai kawai su bautawa abun bauta wahidan guda daya. Allah ce la ilaha illahu, babu abun bauta da gaskiya sai shi Allah subhanahu wa ta'ala, subhanahu ya tsarkaka amma yushrikuna, game da abun da suke hada shi da shi Allah ya tsarkaka, bai dace ba a hada Allah da wani abu, Allah shi kadai yake. Shi yasa shirka ita ce mummunan abu, mafi girman abun da aka saba wa Allah da shi a doron kasa shine shirka. A'zamu ma yusallahu bihi ala wajhi al-ard shine ashirku billah, al-ishraku billah. Shi yasa haqqul lahi ala al-ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a, mafi girman haƙƙin Allah akan bayi su bauta masa kansu hada shi da wani abu. Duran da mutane ba su da cikakken tauhidi, ba su san matsayin Allah ba, to akwai matsala, ba abin da ba za su yi ba a doron ƙasa. Har wannan cin hanci da rashin wanda kake gake magana isasshen aqida ne babu, mutane ba su da shi. Wanda ya san Allah yake da tauhidi, yaushe zai dau wani abun da Allah ya haramta? Cin haramun, a'a fasikanci, a'a shashanci, a'a abubuwa, duk abubuwan da kaga ake yi na sabo, tauhidi da aqida na mutum in yana da wankekiyar aqida da tauhidi, to wannan zai hana shi komai, domin ya san arziki na Allah ne, kuma shi ke azurta wanda ya ga dama a lokacin da ya ga dama. Ko menene ma arziki ne kam? Arziki ba shine samun nitsuwa da kwanciyar hankali, ba cika aljihu da kuɗi ko cika abubuwa da kuɗi ba, wannan ba shine arziki ba. Wani sunansa kuɗi in na haram ne matsala, amma duk yawansu in babu nitsuwa babu aqida wanda take iya dakatar da mutum daga sakon Allah, to mutum ya fada cikin halaka. shi yasa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam gaba daya da duk mu'mine a wancan lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam shekarun da ya diba 13 nan tauhidi aqida kai ake wankewa domin in tauhidi ya tabbata a cikin zuciya to ba abinda mutum ba zai aikata wajen da'awa Allah ba ko ba abinda mutum ba zai nisanta ya kame kansa ba wajen sabawa Allah saboda mai saboda an ce tauhidi an ce aqida mutum ya samu kyakkyawar tauhidi kyakkyawar aqida shi yasa mafi girman farkon abinda ake kiran mutane zuwa gare shi shine tauhidi in fa aqida ta samu gurbata to fa an samu matsala shi yasa kullun a dawo da mutane zuwa ga su samu alaka tsakanin su da Allah kyakkyawar alaka ran da mutum bashi da kyakkyawar alaka tsakaninsa da Allah subhanahu wataala babu wani abu kuma da zaka yi ya gyara shi duk abin da zaka yi masa ya gyara shi dama Allah ne mai gyarawa mutum imanin mutum da ratayarsa ga Allah subhanahu wataala da samun kyakkyawan alaka tsakaninsa da Allah shine kawai zai ajiye shi akan daidai ya ajiye shi akan bin Allah ya ajiye shi akan barin sabawa Allah lokacin da aqida ta gurbata mutum ya rena girman Allah ya sanya girman kudi a zuciyarsa ya rena girman abin da yake da shi inda Allah ya ajiye shi ya sanya tunanin wani matsayi a zuciyarsa wanda dole yake so ya samu ko ta halin kaka ko ya halatta ko bai halatta ba to a lokacin aqida ta samu gurbata yawa in ka lura da tawakkali at-tawakkul ala Allah tawakkali ga Allah subhanahu wataala bai yiwuwa sai mai aqida wa tawakkala ala al-hayy alladhi la yamutu wannan sai wanda ya san Allah shine al-hayyul qayyum shine kyautata tawakkali ga Allah subhanahu wataala to wannan shine aqida dole a santa in ba san aqida ba har yanzu ana koma baya ne idan mutum ba shi da kyakkyawar aqida babu abin da zai rinka taka masa birki wajen sabawa Allah in mutum yana da kyakkyawar aqida kuma yana da abin da yake masa linzami akan abin da Allah yace kar ayi sai ji cewa ya tsaya ba zai ba abin da Allah yace ayi sai ji yana kwadayin aikatawa gwargwadon irin kyakkyawar aqida da yake da ita daka wama umiru illa liya'budu ilahan wahida ba umarce su ba face kawai su bautawa Allah ilahan abun bauta wahidan guda daya la ilaha illa huwa babu abun bauta daga gaskiya sai Allah subhanahu wataala kadai subhanahu ya tsarkaka amma yushriku na game da abun da suke hada shi da shi cikin tarayya ko kuma cikin ibada Allah ya sa mu dace na'am Allah subhanahu wataala ce sun yi haka ne da hanyar bin shirka da suke yi ba don komai ba yuriduna li yutfi'u yuriduna an yutfi'u nurallahi bi afwahihi wai suna so ne su toshe hasken Allah bi afwahihim da bakunan su sakon da Allah ya aika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da sauran manzanni kafin shi wanda suke kila zuwa ga tauhidi kadai ta Allah subhanahu wataala sai suka yi nufin wai sai sun kauda wannan sakon sai sun dishe haskensa sun kawo shirka wanda wannan ba zai yiwu ba waya aballahu Allah ya ki haka duk yadda suka yi ba su isa ba tauhidi yana nan ba za a gushe ba la tazalu ta'ifatun min ummati annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayani ba za a rasa wani yanki daga al'ummarsa ba wadanda za su tsaya akan gaskiya cutarwan mai cutarwa ba zai taba canja su ba tsangomar mai tsangoma ba zai canja su ba ba za su gushe suna kan gaskiya suna tsaye da addinin Allah ba koda mai tsangoma yayi tsangomar da zai kuma koda mai ki yaki abin da yake ki na abin da suke kai na tauhidi har Allah subhanahu wataala yazo da al'amarin sa wato ma'ana har su zamanto sun bar duniya akan wannan tauhidin amma duk sabon Allah da ake da duk kafirci da duk sabo da miyagun ayyuka da ta'addanci da sauransu ba za a gushe ba sai an samu wata ta'ifa na al'umma wanda za su tsaya akan gaskiya duk wanda yake son ya kauda su ba zai iya kauda su ba duk wanda yake son ya ja da su ko ya musu tsangoma ba zai iya tsangoman su har su fasa abin da suke yi ba. Wannan ba za a gushe ba, ba lokaci bayan lokaci in ma al'umma an gurbata za a saki samun wasu jama'a waɗanda suke tsaye akan gaskiya. Hakanan bayan wani lokaci a saki samun wata jama'a kuma kowane bangare a sansanin duniya sai an yi haka. Don haka ana fatan a tsaya akan tauhidi, a tsaya akan gaskiya, a tsaya akan bin Allah da bauta masa shi kadai, kar a hada shi da wani abu cikin bauta. Idan aka tsaya akan gaskiya, aka tsaya akan bautar Allah ba tare da an hada shi da komai cikin bauta ba, to za a ci nasara. Shi yasa su waɗannan kafirai mushrikai suna so ne su toshe hasken Allah bi afwahihim da bakunan su. Shi yasa kullun suke maganganu na sabon Allah. Shi yasa kar a yarda da shirka bokanci, ko ce a je a yi duba a gane cewa akwai sa'a, ko a je a yi duba a gane cewa a saya ne ko kar a saya. Duk wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce istikara kawai ake yi. In an yi istikara wannan an dace da sunna. Amma a je a yi duba ko a gano waye dauka, ko a gano waye fada, waye abun, ko a gano waye laifi, ko a ce wai bari a yi wani abu, a duk irin waɗannan abubuwa shirka ne. Ko da sun faru da gaske da izinin Allah suke faruwa, amma dai an kaucewa Allah, shirka aka yi. Don shirka da tsafi, tsafi yana iya faruwa a ga abun ya faru da gaske da izinin Allah, amma fa wanda ya tsafin kuma ya kafirta, kaga an zama matsala kenan. Don haka dole a san haƙƙin Allah. Wa ya'aballahu Allah yaqi illa an yutimma nurahu, sai har ya cika haskensa, shine isar da sakon Allah. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah zawaliyal ard, Allah ya nado mun ƙasa, wato Allah ya nuna wa Annabi sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya duniya ta arewa da kudu da gabar da yamma, sai da ya ga har bangon duniya da yadda zai faru har kuma ila kiyamis sa'a. Allah ya nado wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gani. Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sayablugu mulku ummati ma zuyali, sai mulkin al'ummata, ma'ana sai addini ya ratsa ya je duk inda aka nuna mun dinnan. Kuma an nade masa kasan gaba ɗaya, ya ga arewa har bangon duniya, ya ga kudu har bangon duniya, gabar haka, yamma haka, kuma ya ga mutanen da za su rayu din har iya mutanen ƙarshe, har iya tashin alkiyama ya gani. Yace kuma lalle Allah ya tabbatar masa mulkin al'ummarsa, ma'ana yaduwar addinin musulunci, sai ya je har inda aka nuna masa dinnan. To ashe kenan addinin Allah ba zai gushe yana yaduwa ba har sai ya isa inda ba a tsammani. Don haka Allah subhanahu wataala yace wa ya'aballahu Allah yaqi abinda suke yayatawa da bakin su na neman toshe addinin Allah da toshe sakon Allah, Allah ya ki wannan. Illa an yutimma nurahu, sai Allah ya cika haskensa na musulunci, walau karihal kafiruna, ko da kafirai sun ki ba su yi saba, addinin musulunci sai ya yadu ko ina ne a gidan gangarumin kafiri, sai ya samu musulmi mai da'awa, mai kira zuwa ga addinin Allah, mai kira zuwa ga tauhidi da ikhlasi da sauran kadaita Allah subhanahu wataala. Allah ce huwa alladhi arsala rasulahu, Allah fa shine wanda ya aiko manzonsa bil huda, da gaskiya ya aiko shi, da gaskiya ya aiko shi, da alqur'ani wanda yake dauke da gaskiya ya aiko shi, da shari'a, wato bil huda da shari'a, wa dinil haqqi, da kuma addini na gaskiya. Huwa alladhi arsala rasulahu, Allah shine wanda ya aiko manzonsa bil huda da shari'a. Ana iya fassara al huda anan da alqur'ani. Allah ya aiko Annabi sallallahu alaihi wasallam manzonsa bil huda da shari'a, shine alqur'ani. Domin Al-Qur'ani gaba ɗayansa shari'a ne. Man hakama bihi adala wa man tamassaka bihi hudiya ila siratin mustaqim, wanda yayi hukunci da shi yayi adalci, wanda ya riko da Al-Qur'ani an shiryar da shi zuwa ga tafarki miƙaƙe. Wa dinil haqqi, da addini na gaskiya, shine addinin musulunci. Li yuzhirahu, don Allah ya ɗaukaka wannan addinin, ya taimake shi, ya fifita shi. Ala dini kullihi, a bisa duk wani abun da ake kira cewa addini ne, sai Allah ya ɗaukaka musulunci a kansa. Walau karihal mushrikuna, ko da mushrikai sun kyamace haka, ko da mushrikai sun ki haka, to ba su isa su hana ba. Allah subhanahu wataala ya yi alkawarin sai addinin musulunci ya cika, sai ya isa duk inda ya dace ya isa. Allah subhanahu wataala ya tabbatar da mu akan gaskiya, ya samu rike Allah shi kadai da kadaita shi da bauta ba tare da shirka ba, ya sa kuma dukkan masu shirka Allah sa su daina. Wallahu ta'ala alam. Insha Allah, muna rayu lokaci na gaba, za mu ci gaba daga inda muka tsaya. Muna fata Allah ya samu dace.